sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Baba Yako muke rinya tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Laraba 5 ga watan Yulin shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ta kasar Ghana ta shirya wani taron karawa masu aiki da shigo da kayayyaki daga kasashen waje kaimi wurin yin aiki kan wasu yarjejeniyoyin kasuwanci na kasar. Muna kuma dauke da shirin ciwon yamace da Aisha Ma'azu za ta gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun Kamaru da Muhammad Awal Garba zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shakakin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Fiye da mutane 40 ciki har da kananan yara 12 ne suka jakkata a jiya Talata sakamakon wani hari da rashi ta kai akan garin Pervomaysky dake yankin gabashin Kharkiv, a cewar jami'an Ukraine. Yayin da sojojin Ukraine suka bada rahoton cewa an ci gaba da gwabza kazaman fada a yankin Donetsk. A wani sako da ya rubuta a kafar Telegram, gwamnan yankin Kharkiv Oleh Sinohubov ya faɗi cewa an yi barin wutan ne da misalin karfe 1:35 na rana a gogon yankin, inda motoci da yawa suka kama da wuta, tagogin gine-ginen jama'a kuma suka farfashe. Oleh ya ce mutane 43 ne suka jakkata a harin na makami mai linzami, amma ma'aikatar harkokin cikin gida ta Ukraine ta ce adadin waɗanda suka jakkata ya kai 41, ciki har da yara 12. Sai dai babu wani bayani game da bambancin adadin da aka samu. Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da ta yiwu, ciki har da ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gershkovich da ke tsare a gidan yara a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta, da kuma wani ɗan Rasha da ke tsare a Amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo, a cewar Kremlin. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai cewa jami'an Rasha da na Amurka sun tattauna akan batun musayar fursunonin da ta yiwu, su haɗa da Gershkovich da Vladimir Donayev, wanda aka taso ƙeyar shi daga Koriya ta Kudu zuwa Amurka, kuma ake tsare da shi a jihar Ohio. A ranar Litinin, Amurka ta ba Donayev damar shiga ofishin jakadanci a karo na farko tun bayan da aka kama shi a shekarar 2021, yayin da Len Tracy, jakadiyar Amurka a Moscow, ta ziyarci Gershkovich a karo na biyu tun bayan da aka kama shi a ƙarshen watan Maris. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, a wani bangare na kokarin ƙara haɓaka tattalin arziki da kuma ajiyar kudaden kasar waje, hukumar kula da harkokin sufurin jiragen ruwa ta kasar Ghana GSA ta shirya wani taron ƙarawa masu aike da shigo da kayayyaki da kasashen waje kaimi wurin yin aiki akan wasu yarjejeniyoyin kasuwanci na kasar da kuma yadda za su cimma burinsu. Ga dai Ridwan Mukhtar Abbas da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Taro din ƙarƙashin take tallafawa da ƙon kaya ƙarƙashin yarjejeniyoyin tradin kasar Ghana ya samu halartar masu shigowa da fita da kaya daga nan kasar daga sassa daban-daban. Wannan ya iso ne a lokacin da trader din ya ja daga tarurrukan managing din aikin custom. ICOMS ya bayyana cewar shigowa da kaya ta African Continental Free Trade Agreement AFCFTA ya haura fita da kaya tun billowar yarjejeniyar trading a shekara ta 2021. Ga shugabar da ke kula da trader da kaya na hukumar dakon kayar Ghana, wato Ghana Shippers Authority, Fred Asiedu Date.
Taking some initiative in negotiating some trade agreements that exporters need to take advantage of.
Daukan mataki wurin shawarta wasu yarjejeniyoyin trader da masu aika kaya waje ne abin bukata don yin amfani da su. sai dai abin mamaki tarin masu aikawa da kaya wajin ba su magana akan wannan damar makin hakan ya sa muka ga ya dace mu yi taron muhawara da zai kawo dukkan su wuri daya a tafiyar da su ta hanyoyi da sun kafi dacewa da su a cikin yarjejeniyoyi daban-daban Freda Sidu Dati ya kara da ciwar daga hirar da muka yi mun yi imani cewa an samu wani irin ci gaba kuma muna da yakinin ci gaba da bibiyar lamarin wani jami'in ma'aikatar minista Trader da masana'antu Stephen Obuku ya gargadi masu dakon kaya musamman su tabbatar da cewa suna biye wa duk bukatu da anka gindaya In kuka bi dukkan ka'idodin kasuwar za ku iya fita da kayanku akan kudin fito ko haraji guda gudan da za a azamuku amma in ba ku biye ba za a linka Malam Hamza Adam Tijjani masanin tattalin arziki ne dan haka na waiwaye shi don karin haske akan wannan mataki
akwai wasu yarjejeniya da Ghana ta yi inda za a gudanar da sana'a a sauwake yadda za a yi kaya da Ghana take samu ayi ana kaiwa kasashen waje a sayar ba da an sha wahala ba musamman idan an bi da su cibiya na Africa for Continental Free Trade Area wannan cibiya ta zo ne yadda za a yi tayyar ta gudanar da sana'a a nahiyar Africa ba da an sha wahala ba
Malam Hamza yayi bayani dangane irin sauki da masu fita da shigowa da kaya za su samu in sun yi amfani da AfCFTA
da farko mutum zai yi sana'a ba da ya sha wahala ba sa'annan na biyu akwai harajujjuka da yake mafi yawanci su ne cikas ke hana mutane yin business a nahiyar Africa ta nuna mana cewa za ta kawar da waɗannan manya-manyan harajujjuka
duk dai dadadan bayanan nan da kake wai ina karfin kasuwan Africa ya kai ne
ana kiyasta cewa kasuwa na Africa ya kai triliyan 4 na dalar Amerika wanda wannan babban kasuwa ne idan ana gudanar da cinikayya ba da an sha wahala ba ana ga cewa daga yau zuwa shekara 2050 kasuwa na Africa za ta yi kai triliyan 29 to ina jin ku wannan idan anya an samu babu shakka lamari na tattalin arziki na nahiyar Africa gaba daya za a samu sun habbaka kuma Africa za ta yi dogaro da kanta ba da ta waiwaya kun lokaci zuwa kasashen turawa dan neman rance ba
Malam Hamza ya idda bayanin sa da cewa ita African Continental Free Trade Area ta sha alwashin rage talauci da kuma talakawa miliyan 20 a Africa waɗanda za su yi dogaro da kansu da kansu Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Gaida Ridwan Abbas da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tsikhanouskaya ta faɗa a jiya Talata cewa ta samu wani sako da ba a bayyana daga inda ya fito ba wanda ya zargin cewa mijinta da ke tsare shi ma madugun 'yan adawa ya mutu a gidan yari. A shekarar 2020 ne aka kama Sergei Tsikhanouskaya dan shekaru 44 shahararren marubucin yanar gizo kuma dan fafutukar adawa bayan da ya bayyana aniyar fafatawa da shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya a zaben shugaban kasa a wannan shekarar matarsa Svetlana Tsikhanouskaya ta yi takara da Lukashenko a maimakon sa bayan da aka kama shi inda ta samu goyen baya da yawa a fadin kasar sakamakon zaben da aka fidda a hukumance ya baiwa Lukashenko wa'adin shugabanci karo na 6 amma 'yan adawa da kasashen yammacin duniya suka yi Allah wadai da shi a matsayin mai cike da magudi a daidai lokacin da aka samu barkewar zanga-zanga da ba a taba ganin irin ta ba a bayan zaben Tsikhanouskaya ta bar kasar sakamakon matsin lamba daga hukumomi daga baya aka yanke wa mijinta hukuncin daurin shekaru 19 da rabi a gidan yari bisa zargin shirye tarzoma sojojin Isra'ila sun janye daga sansanin 'yan gudun hijirar da ke yamma da kogin Jordan a jiya Talata bayan gudanar da wani aikin bincike akan mambobin kungiyoyin mayakan Falasdinawa aikin da sojojin Isra'ila fiye da 1000 ne suka fara shi a ranar Litinin. An kashe Falasɗinawa akalla 12 da Isra'ila ta ce dukansu mayaka ne. Ya zuwa yanzu kungiyoyin mayakan sun ce 5 daga cikin waɗanda aka kashe mambobin su ne. Kungiyar Islamic Jihad ta ce 4 daga cikin su mambobin ta ne. Sai kuma kungiyar Hamas ta ce mutum na 5 dan kungiyar ta ne. Da tsakar daren jiya Talata, Isra'ila ta ba da rahoton cewa an kashe 1 daga cikin sojojinta. An ji karar fashe-fashe da harbe-harbe a kusa da asibitin Jenin a yayin da sojojin Isra'ila suka bar wurin, kuma mazauna yankin da suka guje wa fadan suka fara komawa. Yayin da dakaran suka janye, Isra'ila ta ce ta kai wani hari ta sama akan wasu 'yan bindiga a wata makabarta, amma ba ta da masaniya dakaran ta na kusa da asibitin.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. Yanzu ko lokaci ne da Aisha Ma'azu za ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa da ni Aisha Ma'azu a cikin shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kyautai, mutunci, kauna da tausayi duk suna taka muhimmiyar rawa wajen inganta zamantakewar ma'aurata, har wasu su yi sha'awar irin rayuwar da ma'auratan suke yi. Sannan tarbiyya da mu'amalar 'ya'yan da suka taso cikin gidan da ake kiyaye waɗannan abubuwa sukan kasance gwanin sha'awa. A kwanakin baya ne a Najeriya, kafafen yaɗa labarai musamman ma ta intanet suka ɗau rahoton wata matar da mijinta ya harbe ta da bindiga a hannu sakamakon bata kammala dafa abinci ba a lokacin da ya dawo gida. Ƙarshen takaicewa dai an yanke hannun. Wannan shine akalar shirin ciwon yamace a yau, inda za mu duba irin abubuwan da suke haifar da irin wannan cin zarafi da kuma matakan da ya kamata mace ta ɗauka domin kare kanta. Domin tattauna wannan maudu'i kuma mun karɓi bakoncin ƙwararriyar lauya, sakatariyar ƙungiyar lauyoyin mata ta duniya Rida reshen jihar Kano, barista Amina Umar da Hajiya Halima Baba Ahmad, shugabar ƙungiyar Center for Juvenile Delinquency Awareness, ƙungiyar da take fafutukar wayar da kan al'umma musamman ma matasa da mata. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon yamace. To zan fara da ke barista kasancewar kina yawancin karo da ke sake sai makamancin wannan a kotu wai wanda dalili ne yake haifar da wannan matsala ta cin zarafi musamman a ce mai tsanani inda namiji yake hantarar mace zai kai ga duka misali dalilin da yasa muke wannan tattaunawar kinga shi mijin wai ya dawo gida ne mata bata kammala girki ba sai ya fusata ya fito da bindiga ya harbe ta a hannu hannun hagu wanda kin gani Allah ne ma ya kiyaye da ba haka ba sai dai wani labari daban
yawancin zarafi da ake samu a tsakanin ma'aurata wanda ake kira da domestic violence a tsakanin ma'aurata kusan zamu iya cewa gaskiya abin yana daukan sabon salo kuma yana karuwa abubuwa da ya kamata a fara dubawa shine na farko idan muka kalli kundin tsarin mulkin ƙasa wato constitution na Federal Republic of Nigeria idan muka duba chapter 4 wanda yake magana akan fundamental human right wato haƙoƙin kare haƙƙin dan adam chapter ce guda wadda chapter 4 gaba ɗayan ta babu abinda take magana illa akan haƙƙin dan adam wannan haƙƙin ya hada daga haƙƙin rayuwa haƙƙin walwala haƙƙin ba mutum ƴancin sa ya faɗi albarkacin bakin sa haƙƙin ba wa mutum dama ya mallaki duk abinda yake so haƙƙin ba shi dama a shari'a da duk wani haƙƙi da dan adam yake buƙata wannan chapter guda ta yi magana akai
Hajji Halima
gaskiya so da yawa abinda akan samu shine namiji zamana na saurin hantaran matansa ko wani abu makamancin haka ballanta na wannan ma akan wai bata gama mishi abinci da wuri bane shine har zai dauki bindiga ya harbe ta so da yawa akan samu tsananin biyayya da mace take yi ma namiji shi kuma namiji sai ya dauke shi kaman wani dama ne a wajen shi sai kuma zamana yana amfani da wannan so ko biyayyar da take masa ko kuma tsoron shi yayye ne kansa ya zamana namiji ya dauka cewa kaman mace tana tsoron shi ne so da yawa maza ba su fahimci wannan ba mace din da aka ce tana son mutum ta aure shi ko ba ta son mutum ta aure shi a kowane addini aure ba abin wasa bane saboda haka gaskiya yawanci abin da yake jawo wannan tsananin biyayya da kuma kana shakkar namiji kana kuma karawa da cewa kana kyautata masa so da yawa ana samun wanda yake kawa wani lokaci so da yawa mana ki gani mazan da suka matan da suka zamana su ba sa yawan ta biyayya ma mazan su zaki ga ko ba ma maza ba ai ko ba ma a cikin mu mata ba ko su kan su mazan duk namijin da ya zamana shi yana da dan wani izgili ko wani abu kowa na shakka yi masa magana to haka the same thing mace idan ta zama mai biyayya mai hakuri sai ki ga wani namijin ya dauka cewa ai kaman ma ya mallake ta ne so da yawan ma idan mace biyayyanta ya kai iya biyayya namiji yakan mallake ta ya mai da ita baiwa bayan ya mallake ta ya mai da ita baiwa kuma sai mai da ya raba ta da ƴan uwanta duka muddin ƴan uwanta suna kusantanta to wani abin da yake bukata ba zai taba samun ya cimma burin shi ba
to barista me mace za ta yi idan ta tsinci kanta a cikin irin wannan yanayi wasu matakai ya kamata ta dauka
So abin da ya kamata mu duba shine shi wannan haƙoƙi da aka zayyana a cikin wannan kundin tsarin mulkin bai ware cewa wannan haƙƙin iya wane da wane bane a'a wannan haƙƙin a kundin tsarin mulki ya hada tsakanin ɗa da uwa uba da ƴa mata da miji abin da muke nufi shine right to life din da aka faɗa Section 36 da ya faɗa cewa kana da ƴancin kai rayuwa yanda kake so ba tare da wani ya dauki rayuwarka ba wannan da ya ce a'a banda uba ba uba zai iya kashe ɗansa ko kuma bai ce a'a banda mata ba mata za ta iya kashe miji ko kuma a'a banda miji miji zai iya kashe mata haka haƙƙin karka jiwa mutum ciwo kada ka ci mutuncinsa kada kai masa ƙage ko ya rufe duk waɗannan haƙoƙin gaba ɗaya sun hada kowa da kowa inda kai dan adam ne a cikin Najeriya to wannan haƙƙin ka ne kuma babu wanda ya isa ya dauke maka wannan haƙƙin naka ko ya hana ka ci moriyar wannan haƙƙin naka sai da doka kaman yanzu misali damar da mutum zai walwala ya je yanda yake so. Idan ba mutum laifi yayi aka tsare shi a gidan horo da gyaran tarbiyya ba, babu yanda za a yi a ce an tsare shi. Koda ku hukumomi ne, misali ƴan sanda ko jami'an fatauci da miyagun ƙwayoyi da makamantansu, koda su ne suka tsare mutum, to shi ma doka tsarin mulki ta ba da damar cewa ga iya fa lokacin da za ku iya tsare shi. Idan ya wuce wannan lokacin, to an ci mutuncinsa, an ci zarafinsa, an take masa haƙƙinsa na ɗan adam da dokar ƙasa ta bashi. So shi ma haƙƙoƙin nan, kamar yanda nake ta maimaitawa, ba su fa hana cewar mace idan tana da aure mijinta ya ɗauke mata waɗannan haƙƙoƙin ba, haƙƙinta ne. Ko ta ce kadai wadda aka yadda cewar za ta iya hana wannan mutum waɗannan haƙƙoƙinsa, misali life to life. Idan mutum ya kashe wani, ba a isa wani ya zo ya ce zai kashe shi ba, doka ce za a kai shi gaban shari'a a yi masa hukunci, a tabbatar da cewa ya take haƙƙin wani, to shi ma yanzu an yanke hukunci a ɗauki tasa rayuwa.
To Hajji Halima, har yanzu na tare da ke, me ya kamata dai mace ta yi a matsayinta na mace don kare kanta?
Idan ana ganin abin da yake mata, ana ba ta shawara wani abin za ta rinka gujewa. Amma in ya mallake ta, ya mai da ita baiwa, bayan ya mai da ita baiwa kuma ya zamana ya ɗauki wasu abubuwa wanda ba ma huruminta ba ne kwata-kwata, saboda kyautatawa ne yasa take masa, sai kiga an samu wannan tsananin tsakanin mace da namiji, musamman wajen takurawa da yawan hantara da sauransu haka. Abubuwan fa akan irin wannan abin ya wuce duk yadda ke zato, sai dai kawai Allah ya gyara mana, kuma mu ci gaba da biyayya duk abin da ɗan namiji yake yi wa kanshi yi. Amma sai dai mu sani mu ma'aurata, Allah subhanahu wataala da kanshi ya ce mata da miji ba sa kasancewa aljanna tare har sai sun zama aure kamar da Allah ya halatta mana.
To gare ki barista, wasu hanyoyi ne mace za ta iya kare kanta?
Idan kika duba a cikin zamantakewar auratayya da muke cewa domestic, to waɗannan violence ɗin, wato cin zarafi da yake shigowa cikin ma'aurata, sun yi yawa har ta kai inda gwamnatin tarayyar Najeriya a shekarar 2019 aka yi fasin ɗin doka, ko kuma in ce aka kaddamar da wata doka wadda ake cewa BAP law. Menene BAP law? Violence Against Person Prohibition Act. Wato doka ce da take hana cin zarafin ɗan adam ta kowace irin fuska. Kuma gaskiya wannan dokar tana da abun sha'awa da abun ƙayatarwa, ta inda ta kalli cikin zamantakewar aure duk wasu fitintunin cin zarafi da tashin hankali da ake yi a cikin zamantakewar aure, kusan gaba ɗaya wannan bablo ɗin ta tsame su, an tafikar da su yanda ya kamata, an rubuta su, an gabatar da su a gaban majalisa, majalisa ta yadda sun zama dokoki. Abin da ya rage mana shine jahohi su zo su ɗauki wannan doka su yi abin da muke cewa domestication ɗinta, wato misali su ɗauko ta daga federal law, wato doka da take ta tarayyar Najeriya, su zo su mayar da ita doka 'yar ƙasa, su mayar da ita ta zama dokar jahohinsu ta inda za ta dace da addininsu da al'adarsu. To kin ga anan mun shigo da wani abu da muke son mutane su kalla, shi ne addini da al'ada. Idan muka duba, mafi girman addinan da muke da su a tarayyar Najeriya su ne addinin Kiristanci da addinin Musulunci. Ko shakka babu, duk da ni ba malama ba ce, kuma ni ba masaniyar addinin Kirista ba ce, amma daga ɗan ƙaramin sanin da nake da shi, na tabbatar da cewa duk addinan nan sun hana cin zarafi, sun hana musgunawa, sun hana katake haƙƙin abokin zamanka. Wannan ko shakka babu, duka addinan nan sun yi. Shi yasa ita ma dokan nan ta bablo, kusan mafi yawan jahohi a Najeriya, fiye da jahohi 18 sun ɗauko ta, sun ɗabbaka ta a ƙasashensu, ko in ce a jahohinsu, ta zama 'yar ƙasa.
Gashi barista ta koro bayani, amma kuma lokaci ya yi halinsa. Sai a kasance da mu a mako mai zuwa, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, domin ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu ne lafiya.
Gaida Aisha Mu'azu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru.
Za mu fara shirin rinamu na wannan mako ne dai da jaridar nan ta da sahin tarihin kasar Jamhuriyar Kamaru. Allah ta bayyana mana cewa maharan Boko Haram sun kai waɗansu harare a tsakanin kasar tarayyar Najeriya da kasar Jamhuriyar Kamaru, anda suka halaka jandarmoni da kuma waɗansu ɗan wannan ƙauyuka da ke kan iyakan kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma ta bayyana mana cewa hatsarin motoci yana kara kamari a tsakanin manyan tituna da ke manyan biranen kasar Jamhuriyar Kamaru, duwara da yawun dai hakan dai yana sanadiyan lafiyar rayukan al'umma da dama. A wannan mako ma mutane sama da 25 ne suka ci gagarunku a waɗansu hatsarika da ya gudana a wannan bangaren. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an ji ita kuma ta bayyana mana cewar a halin yanzu dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru da gwamnatin kasar Faransa suna ci gaba da haɓaka danƙwazumucin da yake tsakanin su. Kasancewar kasar Faransa ita ce uwar gidan kasar Jamhuriyar Kamaru ta bangaren Faransanci, yanzu dai jakadan kasan Faransa mazauni a kasar Jamhuriyar Kamaru ya kai ziyaran aiki ga jihohin arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin inganta waɗansu manyan ayyuka tsakanin kasar Kamaru da kasar ta Faransa. Za ku mu leƙa jaridar ta Afri Media anda ita ma ta yi mana bayani cewar a bangaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru jihohi biyun da suke fama da matsalolin tsaro, yanzu dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da waɗansu ƙasashe na duniya suna ci gaba da gudanar da ayyukansu nan babu sani babu sabo domin tabbatar da zaman lafiya a wannan bangaren. Za mu kammala shirin jaridarmu na wannan makon ne dai da jaridar nan ta The Guardian Post ta kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ita ma ta bayyana mana cewar yanzu dai ministan cikin gidan kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Atanga Ji ya bayyana cewar mahajatan wannan shekaran za su fara barin kasar Jamhuriyar Kamaru zuwa kasa mai tsarki domin gudanar da ayyukansu ranar 11 da ranar 12 ga wannan watan da muke ciki domin gudanar da ayyukansu na hajjin bana. Mahajata sama da 3,750 ne dai yanzu haka za su bar kasar Kamaru zuwa kasar mai tsarkin Mahama Awal Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Fiye da mutane 40 ciki har da ƙananan yara 12 ne suka jakkata a jiya Talata sakamakon wani hari da Rasha ta kai akan garin Pervomaiski dake yankin gabashin Kharkiv a cewar jami'an Ukraine. Yayin da sojojin Ukraine din suka bada rahoton cewa an ci gaba da gwabza kazaman fada a yankin Donetsk. A wani sako da ya rubuta a kafar Telegram, gwamnan yankin Kharkiv Oleh Sinehubov ya faɗi cewa an yi barin wutan ne da misalin ƙarfe 1:35 na rana a gogon yankin, inda motoci da yawa suka kama da wuta tagogin gine-ginen jama'a kuma suka farfashe. Amurka da Rasha na tattaunawa akan yiwuwar sake yin musayar fursunoni da ta yiwu ciki har da ɗan jaridar Wall Street Journal Evan Gershkovich da ke tsare a gidan yara a birnin Moscow akan zargin leƙen asiri wanda ya musanta, da kuma wani ɗan Rasha da ke tsare a Amurka bisa zargin laifuffukan kutsen yanar gizo a cewar Kremlin. Bai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗawa manema labarai cewa jami'an Rasha da na Amurka sun tattauna akan batun musayar fursunonin da ta yiwu su haɗa da Gershkovich da Vladimir Dunayev wanda aka ta soke yarshi daga Koriya ta Kudu zuwa Amurka aka kuma tsare shi a jihar Ohio. Shugabar 'yan adawar Belarus Svetlana Tsikhanouskaya ta faɗa a jiya Talata cewa ta samu wani sako da ba a bayyana daga inda ya fito ba wanda ya yi zargin cewa mijinta da ke tsare shi ma madugun 'yan adawa ya mutu a gidan yari. A shekarar 2020 ne aka kama Sergei Tsikhanouskaya ɗan shekaru 44 shahararren marubucin yanar gizo kuma ɗan fafutukar adawa bayan da ya bayyana aniyar fafatawa da shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya a zaben shugaban ƙasa a wannan shekarar. Matarsa Svetlana Tsikhanouskaya ta yi takara da Lukashenko a maimakonsa bayan da aka kama shi inda ta samu magoya baya da yawa a fadin kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan hantsin. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na la'asari, ya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da haɗa shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan hantsin, Baba Yakubu Makeri ne, nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.